Lura da rashin mutunta wasu daga cikin muhimman shawarwarin da taron kolin shugabannin kasashe takwas na yammacin Afirka Renon Faransa, mambobin kungiyar IOMOA masu amfani da kudaden SEPA, ya sa manyan sakatarorin gwamnatocin shirya wannan taro a matsayinsu na masu alhakin bin diddigin dukkan wasu shawarwarin da gwamnatocin suka yanke domin walwalar jama'ar yankin IOMOA. Matsatsin da 'ya'yan waɗannan ƙasashe ke fuskanta daga jami'an tsaro a duk lokacin da suke bulaguro a ɗaya daga cikin ƙasashe takwas na ƙungiyar ta IOMOA na daga cikin hujjojin da suka sa aka yi na'am da wannan taro, in ji Abdulkarim Lansari, shugaban kwamitin tsare-tsare.
Kai yau in ka ce wata ƙasashe ba zan ce maka wagga ƙasa ba, amma cikin wannan ƙungiya an san kai ba dan ƙasar ba ne, tana yawa a galla zama. A lokacin da dokar ba ta ce ba haka nan, an ce libre circulation de bien et de personne. Yau da shekara biyu da muka ga president na commission a Burkina, muka ce mu shiga mu abinda muke tamaha a yi. A gama secretary general na wagga kungiya su yace wallahi kun yi abinda ya kamata. Yace mutanen kasashen ga su sun gane ma juna tunda suna taya suna dawowa. Cikis inda take wajen administration, hukumomi nan ne adda koi mushkila. An kaddi ba yau zaka sani haka nan ne, tunda da ka shiga wani wuri za a ce maka dan sanda, a ce maka to kawo katin ka, kawo menene da ga alamar kai abin bai kamata ba, ko ka doki motar ka da an ga lambar Niger ce zaka tahiya cikin wata kasa cikin waga kungiyar, shi ma za a abin ganka.
Taron na kasashen yammacin Afirka Renon Faransa ya gayyato kasar Ghana domin ta bada gudunmuwa a cimma gurin da aka sa gaba.
Sunana Alhaji Adam Abubakar Sadiq, director cabinet Republic of Ghana. Yan kasan Africa, particularly West Africa, African zone, komi duka ce a cikin wani country, the same problem ce other countries. Don shi mun zo tare muka samu abin da zamu yi jarin dangare. Irin wannan abubuwa ya kamata mu duka mu zo tare.
Malatan taron na fatan cimma wasu muhimman shawarwari a ƙarshen tantaunawar ta tsawon kwanaki biyu.
Son muke mu ga su secretary general duk shawara za a yi cikin kungiya a sasu ciki, tunda su ne ido, su ne za su rubutawa, su ne suke ba gwamnatocin mu shawara bisa harkar doka. Don ku wanda yake ba gwamnati shawara cikin harkar doka, in ba a sashi ba ya kake gani abin da wannan shine muke fata.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.